이불 위로 봐 나지리에르 몸에 인간 차차 무슬림이 하르데 게리스타 자말라 피아 무바르다 봐 나지리아 왜요 나지리아
So, Jah guide and bless me so to my brethren and sisters. Oh no, me love I have for you also.
When the vital fire ni, she ma kunje bayani sa. Vital fire ni, rege mani here ira bayten sa.
Nigeria, Pubergasa, and Nigeria, Mungo de
Sina, Niki, and Nakira Kumji, Mahaka, and Naja.
Okay, Sanato Chumu, the Emma Jalisa, Ujara Kasananta, Mukarta Dukusa, Tanaka, Womu, Atajuraka, Kasamutaka, Dose, Muzamki Shinta. Zauna lafiya san mastarbiya sannan da dukiya samu daina shan wuya
Adamu bab sanne shine ke ta bayanin sa
mu ke da harka ta noma amma mun buge da shashin ce mu ke da mun fitira a kasa amma mun da zalin ce manyan kasar mu sai ku adalci don wasu an wasu sauce idan kuka jaila
Sona ke ku gane lafazi guda daya Halilin ke batu akan mu duka bai daya Abili oye ke batun ga babu dariya Kasa daya, al'umma daya
I'm the leader of the eye of the savior Let me ask you some questions Nigeria, my nation, my father My mother, was I'm so fitna
Kunji bili uki nang So ku gane jawabin sa
In Nigeria In Nigeria In Nigeria Ku fito anayi mu ku tambaya Ga talauci ba tsaro ko ina gaskiya malam amsar tambaya kowa ya bi sonar dai a hakika shi zai shawuya datti dai har matasa ɗan yara gajiniya mu amsa kiran mu ai kai mu haɗe ba wariya musulmi ina kira ku ne hakikar gaskiya takan addinin musulunci a zauna lafiya wai ina samari ina kiran matasa mu zauna lafiya sannan mu kare gaskiya
kewa azan charwa faja na mi gani ha mirge juna da mutuntawa babban abin da ka damuna musamman ma nan a arewa ban noman da muke yiwa mun daina ba mu kulawa shugabanni na arewa inda kiran mu matattasa Nigeria, why you Nigeria?
Why you Nigeria?
Nigeria, kuzo mazona lafiya.
Mazona lafiya.
Nigeria, mahata kai Nigeria. Nigeria, kasaba, kasar mama, kasar baba.
Kuzo da jan jana ce da ku mai ja kai duba hali mai jita ta kasta dina fada ali karne ku ka kasta
dalladin ki mai shi ma yayi jawabin sa
kasar mata gado ce eh kasar mata gado ce Hausa fulani ya Igbo Yoruba sai mu zauna a hankali ce mai nazarin zaman lafiya
lafiya
sai mu tantance tantance mu zauna lafiya
lafiya
lafiya mu zauna lafiya
ai mai an kirfi babba Allah ya sani ganewa
Mintaho ma waka ke bayani da sunan Ubangijin Fadumatu Muhammad Allahu almuzallu mama mallakin biladu roko muke tigi gare ka Allah almujibu ka ba mu zaman lafiya kasar mu alazizu mu daina kashe kanmu Allah cece mu mujibu mu bar fada da kashe kai mu taimaki addini mu daina mugunta mu daina sata a siyasa kar mu manta Ubangijin mu na ganin mu duk abin da kai mai ganin yana ganin ka kuma duk abin da kai zaka gashi kabarinka K-Boys ne da Aliji take bayani K-Boys ne da Aliji take bayani
K-Boys mun ji bayanin ku su ma abin na da mun su Alilu lile na kira al'ummar Najeriya Kuzo mu zauna lafiya Ila dan Najeriya Mai kishin Najeriya Mai san haɗa kan Najeriya Mai ce mu zauna lafiya Bilo lile na kira Ya ku ƴan Najeriya Ku zauna lafiya Ba bayaniya Ya ku ƴan Najeriya
Jita na gode ma Tun daga rairan baiti na
I am reacting on behalf of the Nigeria I am advocating on behalf of the Nigeria Nigeria is my country that my
my country, show me love.
Na ma papa land,
show me love.
Na ma mama land,
I love my country.
Na ma papa Nigeria,
I love my country.
Na ma mama land,
mvuka lega manga Muhammadi ni MB singi bayani si.
Shugaban ne manya manya yan arewa ku ta shugo farakan
farakan
kullun ana fadi ku ta koyin sarda una haka
sarda una haka
ma ku yi abin da za a yi koyi da ku dukan
ku yi dukan
haka shi zai sa a gun tallaka wa ku dada dauka kan
ku dauka kan
kyautatawa ku lekan
yan arewa
sai sai na saka
yan arewa
san kai ku bar shi domin yana sawa ai farraka
yan arewa
sai sai kun saka
yan arewa
yara ma kurdaka
yan arewa
manya ma kurdaka
yan arewa
samari kurdaka
yan arewa
yan mata kurdaka
yan arewa
fafi kurdaka
yan arewa
inde ku kai hakan na sani a hazauna lafiya
sa alle sa kama Abubakar sani nawa
tuna baya yan arewa tuna baya yan arewa tuna baya yan arewa tuna baya yan arewa tuna baya shine roko alle cikin sarda wani ka gafarta wata farwa kwalewa Jaba yan arewa a Najeriya matsayi mai girma shine ya ina da yargida banki na arewa yana ina
yana ina
amma ku shafe yankin dalar arguza ta ko ina
ko ina
kullum baba tu sai kirare ga sarida
sarida muna
mamma so yake ya gagari dan talaka ya daina
ya daina
da akai muku to mu ma sai ku yi mana
bisa da me wa ku kin talla kali yayi bayanin sa
Najeriya kasar mu Najeriya gidan mu yan uwa mu haɗe kan mu Yarba ibo da kan mu Hausa mu haɗe kan mu bari yin fada da kan mu Najeriya Najeriya gidan mu
ne
da wani ya dan gidan mama mu kama alfarma mu zauna da girma mu zauna da girma domin tashin kiyama mu zama lumana mu zama amana Najeriya 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 Najeriya
Hey Aminu garba gaida ka mabanya ya mun raina ba Najeriya wayo Najeriya
wayo Najeriya
Najeriya ku zo mu zauna lafiya
mu zauna lafiya
Najeriya mu haɗa kai Najeriya Najeriya kasa baba kasar mama kasar baba na sawa ibu yoruba Najeriyar mu mu inganta ta
sai mu zauna lafiya mu zauna lafiya
sai ni har da ke
sojuna
sojuna mu sojuna
sai mu zauna lafiya mu zauna lafiya
Najeriya Najeriya ni ce mu zauna lafiya
mu zauna lafiya
kasar mama kasar baba na